Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Asabar 10 ga watan Satumba na shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashim Gumel. Kungiyar da ke sa ido kan makamashin nukiliya ta Majalisar Dinkin Duniya ta sanar jiya Juma'a cewa lugudan wuta daga makamai masu linzami ya lalata hanyoyin samar da wutar lantarki a Enahoda, wurin da ma'aikatan Ukraine ke ci gaba da aiki a tashar nukiliyar Zaporozhye da ke hannun Rasha. An riga an katsa hanyoyin samar da wutar lantarki a wurin da ke dauke da muhimman layukan kariya idan aka samu wani bala'i na nukiliya. Kuma harin da aka kai Enahoda ya haifar da rashin lantarki da zai kasance dawwammai a wurin. Hakan ya sa Ukraine ta ce mai yiwuwa ta rufe na'urar sarrafa makamashin ta ƙarshe da ke samar da wutar lantarki ga Zaporozhye game da na'urorin sanyaya makamashin nukiliyar tashar. Ma'aikatan da ke gudanar da tashar Zaporozhye ba su da ƙwarin gwiwa cewa za a iya dawo da wutar lantarki a wajen. Kuma hakan ne yasa ta yi la'akarin rufe na'urar sarrafa makamashin nukiliyar ta ƙarshe, a cewar shugaban hukumar kula da makamashin nukiliyar ta duniya, Rafael Grossi, a cikin wata sanarwa. Sarkin Birtaniya Charles na uku ya jinjina marigayiya mahaifiyarsa Sarauniya Elizabeth ta biyu, inda ya kira ta da masoyiyar uwa a lokacin jawabinsa na farko a matsayin shugaban ƙasa. Sarki Charles, wanda ke da shekaru 73, kuma shi ne sarki mafi tsufa da ya hau karagar mulki, kuma ya ce zai yi aiki cikin aminci da girmamawa da kuma ƙauna, kamar yadda mahaifiyarsa ta yi sama da shekaru 70, har zuwa rasuwarta ranar Alhamis tana da shekaru 96. Wannan alƙawarin hidiman na tsawon rayuwa da na yi muku, na sabunta muku duka a yau, in ji Charles a ranar Juma'a a cikin jawabinsa ta talabijin daga fadar Buckingham zuwa ga ƙasar da ke cikin jimami. Ya ce mutuwar Sarauniya Elizabeth ta kawo zafin rashin da ba za a iya kimantawa ba. Sabon sarkin ya ce zai yi koyi da mahaifiyarsa. An kashe fararen hula da dama a cikin wannan makon a wani gari da ke arewacin Mali da wasu mayakan da ke alaka da kungiyar IS suka kai wa hari, kamar yadda wani zababban jami'in yankin kuma shugaban wata kungiya ya shaidawa kamfanin dillancin Faransa AFP a jiya Juma'a. Wannan dai shine karan farko da kungiyar ISIS ta kai wa garin Talataya mai tazarar kilomita 150 daga birnin Gao da irin wannan hari. A ranar Talata, mayakan ISIS sun gwabza karamin fada da abokan hamayyarsu, kungiyar da ke tallafawa Al-Qaeda GSIM da wasu kungiyoyi masu dauke da makamai, ciki har da kungiyar Tuareg da ke mamaye da kungiyar fafutukar ceton Azwad MSA. Mutanen da ke sanar da lamarin da suka faru suka shaida wa AFP. Mayakan ISGS waɗanda suka fito daga daji akan babura sun kwace garin a yammacin ranar Talata bayan shafa sama da sa'o'i uku ana gwabzawa, kamar yadda kamfanin dillancin labaran Faransa ya rawaito a farkon wannan makon. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani mai goyon bayan shugaban ƙasar Brazil Jair Bolsonaro mai ra'ayin riƙau ya caka wani mai goyon bayan tsohon shugaban ƙasar Luiz Inácio da Silva wuƙa har lahira, kamar yadda hukumomi suka faɗa a ranar Juma'a. A wani sabon misali na tashin hankalin siyasa gabanin zaɓe mai zuwa. Rikicin ya faru ne a jihar Mato Grosso da ke tsakiyar ƙasar, bayan da aka harzuka a lokacin da ake takaddama kan goyon bayan 'yan takarar biyu. Lokacin da Lula ke gaba da Bolsonaro a rumfunan zaben da ke cike da tsangwama. A cewar rahoton 'yan sanda kan lamarin, Rafael Silva mai shekaru 24 ya kashe Benedito Cardoso mai shekaru 42 ta hanyar daba masa wuka. An kai wanda ake zargin zuwa ofishin 'yan sanda, inda ya amsa laifinsa kuma aka gurfanar da shi. A watan Yuli ma makamancin hakan ya faru, lokacin da wani jami'in jam'iyyar adawa ta Lula ya harbe wani jami'in tsaron gidan yari na tarayya yana ihun goyon bayan Bolsonaro. Daga ƙarshe, gwamnan jihar New York ta Amurka Kathy Hochul ta ta ayyana dokar ta bace a ranar Juma'a a wani yunkuri na hanzarta yin allurar rigakafin cutar shan inna bayan da aka gano cutar cikin samfurar ruwa da aka dauka a wasu larduna hudu. Umarnin zartarwa na Hochul ya biyo bayan gano kwayar cutar a watan da ya gabata a cikin samfurin da aka dauka daga gundumar Nassau ta Long Island da ke kan iyaka da gundumar Queens na New York. A farkon wannan shekara an gano cutar a cikin samfuri irin wannan daga yankunan Rockland da Orange da kuma Sullivan duk a arewacin birnin. A watan Yuli an tabbatar da ɓullar cutar shan inna ta farko a Amurka cikin kusan shekaru goma a jikin wani baligi a gundumar Rockland a cewar ma'aikatar lafiya ta jihar.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma
assalamu alaikum jama'a, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na abari ya huce,
wanda masu iya magana kin cewa shi ke kawo da rabon wani.
Sarfilu, barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya.
Ba barkar asuba, an tashi lafiya ya kake ya gida ya kowa da kowa.
Lafiya kalauya, mutanen Maryland ya Zainabu da dan Makwayo.
Dan Makwayo alhamdulillah, Zainabu lafiya kalau baba.
Ta alhamdulillah, ruwa kuma.
Ruwa alhamdulillah, ruwa gashi nan ko ina ya jike baba. Kana ji ma har su cewa ake ruwa ya gyara a wasu gurare.
To Allah kawo muna wanda zamu iya ya kawo muna ruwa mai albarka.
To amin ya Allah.
To Sarfilu, kai tsaye bari mu shiga cikin sakonnin gaisuwar ta'aziyya da ke hannunmu. Bari mu fara mika gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan Usmaniya a birnin Kumasi na rasuwar Hajiya Umma Azumi a Kumasi, wanda Allah ya rasuwa a makon da ya gabata, da kuma ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan Dikko na rasuwar Hajiya Maimuna wanda aka fi sani da Hajiya Mrs, wanda ita ma Allah ya rasuwa a makon da ya gabata. To Allah ya ji kansu da rahama, ya ji kan magabata duka baki daya, kane kyautata ƙarshen mu.
Amin ya Allah baba, amin ya Allah. To baba, ni ma zan mika sakon gaisuwa ga wani abokina da mahaifinsa ya rasu, wato Alhaji Musa Musa NDG baban Gaddaf Musa Musa Muhammad. Allah Ubangiji ya ji kansa ya gafarta masa ya kuma bayawa dangi da dukkan zuriya hakurin jure wannan rashi. To baba, idan muka leka bangaren gaishe-gaishe ga sunan rashi ta baba
gaskiya
to amma zan fara sakonmu na farko ya fito daga Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya. Ya ce mu mika masa gaisuwarsa zuwa ga mai martaba Badi Gashuwa Alhaji Abubakar Umar Suleiman da mai girma Lawanin Girgir Alhaji Muhammadu Warso da mai martaba Deriman Girgir Alhaji Muhammad Gagiyo da Ciroman Girgir Muhammad Usman Mandama da Wamban Girgir Alhaji Babangida Girgir daga Ladiman Girgir Alhaji Lawan da Guri da Madakin Girgir Alhaji Muhammad Manu Girgir da Jarman Girgir Alhaji Musa Hassan El Badawi da Wakilin Girgir Alhaji Dakin bari da garkuwan Girgir Alhaji Abubakar M. Kyari Babsi. Saboda haka dukkan masarautar Girgir wato Lawan Girgir yana mai gaisuwa gare ku. To haka kuma baba, sai kuma sako da ya fito daga Alika Autaka Tuntayelwan gindin Akwati Barikilla da jihar Filato. Ya ce mu isar masa da gaisuwan sada zumunci zuwa ga Bashir Mamman ɗan Inna Kadisau da Usaini Dangwata Karasuwa da jihar Yobe. Da Jamila da Fatima tan Ado Salati Goma ga Annabi Rajau. Sai kuma Bashir Tayar Lafiyar Bare-bari da Ibrahim Laragabta da Malami Ƙura garin Sarkin Noma da Ayuba Isa garin Sarkin Noma da Sani Mai Lange-lange Yawuri da Sani CID Makoli da Alhaji Kabir PRO da matarsa Fatsima da Sha'awa a gindin Akwati da Umar Guru da matarsa Hawa a gindin Akwati. Sai kuma Alhaji da matarsa Biba da Maryam a gindin Akwati. Daga ƙarshe ce sai Kasim Alhaji Amada gindin Akwati Ahmad manaja Bauchi sai Maimud Salihu Kaura na Muda. To da fatan duk sun ji kuma a yafin mu bisa kura-kura idan an samu a cikin wannan sunaye.
To madalla, bari kuma ni ma ta bangare na in kawo wannan sako da ya fito daga Jamila da Fatima tan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. Suka ce muna gaida Baba Yakub Makeri da Grace Alhiri Abdu da Sarfilu Hashim Goma masu gabatar da wannan shiri. Sai kuma Shehu Adamu Rijau da Aliko ka Autaka Funta Yalwa da Aisha Usaini Dangote Karasuwa da Kabiru Taylor Rijau da Baba Tinau Mai Kwariya Sabon Gari Rijau da Kadoro Jigaga dan Fulani Warji da Rilwanu Ibrahim London Uba da Hafizu Balarabe Gusau da Mahmud Salu Kauran Namoda da Ibrahim SD Kusfa Zaria da Comrade Kaka Bukar Gursuma da Mansar Babawuru na Fada da Sani Umar Naliliya Makuku da kuma Umar Abdullahi Gambaki da Alhaji Mele Yusufari sai kuma Yunusa Tanko Banin Baka da Aminu Adamu Malam Madori da Gali Sirajo Faki da Yahaya Danno Azari da Sani Mai Lagelange Yalwa. Sai kuma a ƙarshe suka ce da masu gaishe ku Jamila da Fatima tan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. Gaisuwa a bari ya huce na gaba ya fito ne daga wannan mai aiko da sako da ya ce assalamu alaikum, fatan alheri gare ku. Ina gaida Bashir Mamman ɗan Inna Kadisau da Dauda Sale Dandoriyo da Muhammad Salihu da Usaini Dangote Karasuwa da Alhaji Haruna Wakili Kai Gama Jalingo Ashaka da Alhaji Bulawa Mai Walda Bakin Karuga Bajuga da Adamu Gadara Sangaru da Alhaji Yahaya Wakilin Yankin Sangaru da Karumi Lebron Tifa da Haladu Musa da Ahmad Afansi da Ibrahim Rabuwa da Radio Saidoli da Mahmud Goma Tahiru Sabo Muse da Nabina Mada da kuma baban Malam Malam Mai Zanin Hula Gololo da Dan Asabe Mai Fata Yawuri da Babayo ASF da matata Aishatu Muhammad Adam da yata Ummul Khairi Baffa Haruna Bajoga da kuma mahaifina Alhaji Daba Bajoga daga Baffa Haruna Bajoga. To bari mu shakata da wannan wakan da ke zuwa.
to wannan haka yake baba hadin kai yanzu shine abin so kuma shi muke bukata yanzu ba ma Najeriya ba dukkan Afirka ma sau duniya
duniya ba haka dan ne wallahi
to Allah ya sa mu dace
amin so ma
to baba bar mu da daga shiga shambar na faro akwai sako da ya fito daga Ahmad Manaja Bauchi wato ungun karfin madaki yace zuwa ga sashen Hausa na gidan radio nan murya Amurka kuma filin abin yahuci yace a mika masa gaisuwar fatan alkhairinsa zuwa ga sarkin mota sarkin Bauchi Alhaji Baba Shehu Lami a unguwar karfin madaki a gidan sarkin yakin Bauchi da uban doman Bauchi Alhaji Nasir Ma'azu dake unguwar Bakaru a garin Bauchi da Hajiya Halima Yari a gidan yaron Bauchi dake kan titin Bakaru a garin Bauchi sai Hajara Gidado wato airplan dake unguwar Federal Low Cost masallacin Isa Alfantami a garin Bauchi da dan juwan Bauchi na farko Honorable Bashir Yakubu Lami mai neman kujerar dan majalisar dokokin jihar Bauchi to Allah ya bada sa'a da malama Husaina Bala Juni unguwan Zanuwa gidan Bola Juni a garin Jos sai kuma baba Musa Bashir wanda ke garin Yashi kusa da dajin Yankara karamar hukumar alkare a jihar Bauchi sai kuma mai unguwan Bayan Bata a garin Bauchi wato Alhaji Tanko Ibrahim Maga a yakin wato yakin hardan Bauchi sai kuma yace da karshe a mika masa gaisuwa ga Honorable Bahari Sallau hadimin shugaban kasa kan kafofin yaɗa labarai na radio da talabijin to masha Allah da fatan wannan gaishe sun ji inda aka nafa wato kunnon waɗanda aka aika domin su
amin so ma amin to da karshe kuma sai kuma sakon gaisuwa da ya fito daga Aisha matar Usaini Dangote kara suwa jihar Yobe tace salam VOA Hausa da Allah ga dubun gaisuwa ta zuwa ga Maimuna Aliko Auta kafinta da Hannatu Usman Kasim Kiringim da Jamila da Fatima ta Ado Salati goma ga Annabi tace da mijinta Usaini Dangote kara suwa da Asababu Baba Gana Alhaji Nociya Wacakal da Husaina Alhaji Umar Forever Gashuwa sai kuma gaisuwa zuwa ga Zainab Buhari Yahaya Nguru da Usman Kariya Niger da Auntie Grace Alheri da yana matar Garba Sabiola Gashuwa da Amina Adam A Adam Gashuwa da Aisha Baffa Haruna Bajoga tace da iyarta Aisha Humaira Husaini Dangote da Hasiya da Halima matar Buba Maiguru Gashuwa da Aisha Bala Usman Karasuwa da Fatima Baba Gana Alhaji Dabuwa Nguru da fatan ku dukkan su sun tashi lafiya to Sarfilu kamar yadda muke faɗa komin kirkin ka ba za ka hada kasuwa da gaisuwa ba
ina wannan gaskiya da kake iya kokarin ka
gaskiya don haka za mu dire anan insha Allah sai sabon mako kuma mu kawo sauran gaishe gaishe
to masha Allah
Tosar filu yau labarin da zan baka labari da wata bafilata da ta gidu biya
tofa
to wannan bafilata dan kasan lokacin da batun kanja wannan yanzu ana ta wayar da kai amma duk da shi ba kowa ya fahimci yadda al'amarin yake ba
haka
to wannan bafilata din ta je duban wata mara lafiya ce bayan ta yi zumunci ta fito sai wata kawarta ta ganta kawar ana kiran ta Shatu tace mata ah ke ce a unguwar tamu tace eh na zo duban Delu ce Delu ba lafiya sai Shatu tace mata Amina ai ba a zuwa wajen mai cutar kanjamau
eh me dalili
wai ba a zuwa duban mai cutar kanjamau fa kawai dai ka san tsoro
ba mara lafiya o mutum tunda an ji ciwo ne mai wanda ba lokacin ba magani ba abubuwa kuma ana
tunanin
yana saurin kisa kaga kowa baya son ya ji an ce ya alakar da hukuma ya
to ita wannan bafilata na da ake kiran da Amina tana jin wannan magana ta ce ai na shiga uku shike dan sai Shatu ta sake tambaya ta ce in ce dai baki zauna a gidan ba Amina ta ce na zauna har ma kanta barban mara lafiyar Shatu ta ce shike dan kin samu cutar dan take to dan ne fa Amina ta fara kuka tana cewa da mutu da mutu cikin haka dai har ta dawo gida
subhanallah
shine da don rudewa da ta dawo gida kawai ta zo ta yi zauna a kasa aka ce ah to ya kika zauna a kasa ki dawo kan kujera ban tace a a aka ce to ga ruwa tace a a aka ce to ta zo su ci abinci tace a
ba za ta sha ba
yes subhanallah bai ki damun ki ne Amina tace ai na kamu da kanjamau ka ji wannan jahilci wai na kamu da
eh
wai da kai ya sa duk ta rude to shike dan sai aka tambayeta garin yaya tace ai na je wurin mara lafiya ne ina fitowa kuma ga bayanin da aka mai aka ce na kamu da kanjamau
wato rashin wayar da kai shi yake sa'ar wato
ya tsora ta tunda aje taje ne tayi zaune akan tabarban mara
yawa
shi sa ita ba ta kabu to sai dai kuma marubucin wannan labari yana kai nan labari zai dauko dadi shike dan sai yace to kai mai karatu mu hadu a kashi na biyu na wannan labarin
to akwai da kashi na biyu kenan to shike nan babu damuwa baba muna gara
kaga shi wannan shine ya rataya muna labari a gaban da kowa ke so ya ji abin da ke faruwa
eh to ai ba mu san me ya faru ba ya aka yi da ita shine labarin ai dama kuma ya tsaye da mu wato sai ma kuma yazo zai aiko ko kuma ya aike ki
eh to kai comrade kaka mai yaji Alhaji Bukar Gursuma da Basak muna jiranka
to shi kenan sai ka cika alƙawari
don mu masa muna jiranka cika alƙawari warai kuwa to yanzu na ga Juni tana daga mana hannu saboda lokaci dan haka nan zamu dakatar da wannan shiri a madadin
Sarfil Hashim Gumal
baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC muke sallama da ku mu huta lafiya assalamu alaikum malamin gogo mutane ga yayin yara duniya gaba daya ubangijin Allah teme ga yayin yara zamani gaba daya ubangijin Allah teme ga yayin yara zamani gaba daya ubangijin Allah
Sai daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet, wato a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da saƙonni ta hanyar email a sashin Hausa @boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya, shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku a wuni lafiya.